الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 10 ga watan Sha'ban shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 5 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kafin darasi na yau muna da tambaya daya-daya dan uwa ke cewa shin horon soja na iya zama uzuri game da ajiye azumi? Iya uzurin da ke halitta ma musulmi ajiye azumi sanannu ne, domin ɗaya daga cikin al'amurra guda shida shine ke ba musulmi damar ajiye azumi. Farko daga cikinsu ita ce rashin lafiya. Duk wanda watan azumi na Ramadan ya kama ba shi da lafiya, rashin lafiyar da baya iya yin azumi tare da ita, to Allah ya masa rangwamen ya ajiye azumi. Bayan wucewar azumi sai ya lissafa iya adadin kwanukan da ya sha, idan Allah ya bashi lafiya sai ya rama. Idan kwa likita ya auna ya tabbatar da cewa kwata-kwata wannan rashin lafiya da wuya a warke, kuma alhali mutum baya iya yin azumi, to anan iya abinda zai yi a kowane yini in an kai azumi sai ya fitar da mudu, wannan mudu kin shine madadin azumin da bai yi ba, a kowane yini zai ba da mudu. Amma wannan sai an samu ƙwararren likita ya tabbatar da cewa wannan rashin lafiya da wuya za a warke, kuma alhali baka iya yin azumi, to anan iya abinda yake kanka shine ciyarwa a madadin kowane yini mutum ya ba da mudu. Amma duk rashin lafiyar da ake tsammanin warkewa nan gaba, to anan ba maganar mutum ya ciyar, sai dai yayi hakuri ko bayan shekara nawa ne, idan Allah ya bashi lafiya ko azumin shekaru nawa ne ya rama. In Allah ya masa rasuwa bai yi da ramawa ba, to iya abinda yake kan makusantan shi magadan shi shine su ciyar a madadin wannan azumi da ake bin shi, shine za su ba da mudu a madadin kowane yini, kaddara cewa ana bin shi azumin shekara biyu bai ba 30-30 su biyu, Allah ya masa rasuwa, to a nan waɗanda suke makusantan shi sai su ciyar iya abinda za su ba da mudu 60 za su ba da, domin a madadin kowane yini mudu ne ake bada. A takaice kenan uzuri na farko shine rashin lafiya. Uzuri na biyu wato shine bulaguro. Duk wanda yake kan hali na bulaguro, to Allah ya masa rangwame ya ajiye azumi, kuma ba sharadi bane ba cewa sai in zaka wahala a bulaguron, ko da a jirgin sama zaka yi bulaguro, ko da bulaguron bai wuce minti 30 ba, to Allah ya maka rangwamen ka ajiye azumi, kuma tare da cewa na halatta shi matafiyi yayi azumi, in yayi azumi to wannan ya tsaya masa matsayin azumin da aka wajenta masa, kuma in ya ajiye azumin bai yi ba saboda wannan bulaguro da yake ciki, to wannan ba laifi bai ya karbi iya abinda Allah ya masa ne na rangwame. Dalilin da yake tabbatar da waɗannan uzurra guda biyu shine fadar Ubangiji ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya kasance daga cikinku ba shi da lafiya ko yana kan halin tafiya wata na Ramadan ya kama ya aje azumi saboda rashin lafiyar da take tare da shi ko kuma domin bulaguran da yake ciki Ubangiji ta'ala ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra ay fa alayhi iddatu ayyamin ukhra na kan shi kilga wasu kwanuka na daban domin rama adadin iya abin da ya sha uzuri na uku wanda yake bada damar ajiye azumi wato shine jinin al'ada da jinin biki domin macen da take cikin jinin al'ada ko jinin biki haramun ne su yi azumi Allah ya musu rangwamen su ajiye azumi amma haramun ne wato su yi azumi a cikin wannan yanayi na jinin al'ada ko na jinin biki kuma ya zama wajibi a kansu su kilga iya adadin kwanukan da suka sha bayan wucewar azumi su rama kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mun kasance idan muka yi jinin al'ada a cikin wata na Ramadan akan umarce mu game da ramuwar azumi amma ba a sanya mu rama sallah domin duk sallolin da suka wuce mace a lokacin da take cikin jinin al'ada ko cikin jinin biki to Allah ya mata rangwame ba maganar ramuwa amma in azumi ne dole sai an rama uzuri na hudu wato shine alhamdu wal irda wato ciki da mace take dauke da shi ko kuma shayarwa duk macen da take da ciki ta jarraba yin azumi ta gabata iyawa in ma ta kai azumin sai da wahala to wannan Allah ya mata rangwamen ta ajiye azumi amma ba haka ba kawai mace tana da sabon ciki ta ce a ita ai ciki gare ta ba ta yi azumi ba a'a ko cikin wata bakwai ne sai kin jarraba yin azumi idan kika jarraba yin azumi kika ga kina iyawa ba tare da kin wahala ba to anan babu rangwame akan ki game da ajiye azumi dole zaki yi azumi amma da kika jarraba yin azumin kika ga da kyal kika kai wannan azumi ko kuma kwata-kwata ma baki iyawa saboda cikin da kike dauke da shi to Allah ya miki rangwamen ki ajiye azumi iya abin da yake kanki a kowane yini in an kai azumi ki fitar da mudu daya shine iya abin da yake kanki kuma ba maganar ramuwa to haka ita ma mai shayarwa da ta jarraba yin azumi sai ta ga dan da take shayarwa yakan wahala baya samun nono wadatacce ko kuma ita takan wahala saboda tsotsar da yake ko kuma da ita da dan gaba ɗayan su suna wahala to anan ita ma an mata rangwamen ta ajiye azumi iya abin da yake kanta shine ciyarwa a madadin kowane yini ta bada mudu daya shine iya abin da yake kanta kuma ba maganar ramuwa amma shi ma ba haka ba kawai dan mace tana shayarwa Ramadan ya kama ta ce a yi ta shayarwa take ba za ta yi azumi ba sai ta jarraba yi ta gwada yi in ta ga ta wahala ko dan ya wahala ko kuma su gaba ɗaya da ita da dan sun wahala to anan an mata rangwamen ta ajiye don haka wannan ita ce magana mai rinjaye daga cikin maganganun malamai guda biyar game da wannan matsala domin wasu sun ce ba ciyarwa ba ramuwa wasu sun ce sai ta ciyar sai ta rama magana ta uku za ta ciyar amma ba maganar ramuwa magana ta hudu ba maganar ciyarwa ramuwa za ta yi to a cikin maganganun nan guda hudu maganar da ke akwai dalilai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ne na Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas iya abin da yake kan mai ciki da mai shayarwa in ba sa iya yin azumi to Allah ya musu rangwamen su ajiye azumi iya abin da yake kansu shine ciyarwa kuma ba maganar ramuwa uzuri wanda yake na biyar wato shine al-ju'u wal-'atshu shadida yunwa da kishirwa mai tsanani idan mutum ya wuni da azumi yunwa ta cin masa ta kai shi bango ya ji tsoron hallaka ga kansa ko kuma kishirwa ta dame shi ya ji tsoron hallaka ba zai iya kai wannan azumi to anan an masa rangwamen ya karye wannan azumi bayan wucewar azumi sannan sai ya rama iya abin da ya sha don haka a wannan gaba duk wanda aka dauke shi aikin soji a cikin wata na Ramadan a matsayin shi na musulmi to daukan soji ba uzuri bane wanda zai ba shi damar ajiye azumi a farko azumi zai dauka an gane ko azumi zai dauka idan a wannan horo an wahaltar da shi yunwa ta cin masa kishirwa ta cin masa ba zai iya kai azumin wannan to an masa rangwame ya aje bayan wucewar Ramadan sai ya rama kuma abin da ya dace a matsayinmu na musulmi ya kamata ai shi horan daukan soji ya kamata ya zamanto a canza masa lokaci ba lokacin da mutane suke da ibada a matsayin mu na musulmi a matsayin jagororin kasar nan a matsayin su na musulmi ya kamata su ringa kwatanta wannan karantarwa ta addini tunda lokaci ba wucewa bai ke ai ba sai cikin wata na Ramadan ba kenan ya kamata a zabo wani lokaci wanda yake na daban amma duk wanda aka dauke shi aikin soji to ba uzuri bane bai ce horon soji ake aje azumi wannan kwata-kwata baya halitta dauka zai yi in ya wahala da yawa yunwa ta cin masa kishirwa ta cin masa ba zai iya kaiwa ba to wannan ya halatta ya karya wannan azumi zuwa bayan Ramadan sannan kuma ya rama sannan uzuri wanda yake na shida wato shine ash-shaykhuha wal har wato dattijantaka duk mutumin da ya zama dattijo baya iya yin azumi kwata-kwata ko kuma in ya kai azumin ma yakan wahala to wannan an masa rangwamen ya ajiye azumi a madadin kowane yini ya bada mudu daya shine matsayin azumin da bai yi ba kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan haka duk dattijon da baya iya yin azumi ko kuma da wahala yake kai azumin to an masa rangwame ya aje a madadin kowane yini ya bada mudu kuma maimakon mudun da za a bada in an fitar da kwano ɗaya na abinci wannan ya tsaya matsayin mudu kuma an kyautata an gane ko a fitar da kwano ɗaya na abinci a bayar da shi ga wanda yake mabukaci a kowane yini to wannan ya tsaya matsayin mudu a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da gaggauta biyan bashi a madadin mamaci idan mutum Allah ya masa rasuwa ana bin sa bashi to ba a buƙatar ayyalati kafin a kai gawar abin ne in za a iya biya masa bashi to a biya masa a wannan lokaci ko kuma ana dawowa daga jana'izarsa to sai a tambaya suwa suke bin shi bashi duk waɗanda suke da alaka da shi suke hulɗa suke mu'amala ta saye da sayarwa da sauran harkoki na yau da gobe sai a bincika waɗanda suke bin shi bashi to ai gaggawa a biya masa domin bayani ya gabata bashi musiba ne kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa nafsul mu'mini mu'allaqatun bi dainihi hatta yuqda anhu manzon Allah ya ce ran mu'mini tana rataye a sababin bashin da ke kansa ma'ana an sarka hiran duk wani matsayi da ya cancanta a kai shi na karamci bayan mutuwarsa to ba za a isar da shi ba sai an biya masa bashin da yake kai shi sai an biya masa iya bashin da yake kai shi sannan za a kai shi wanda bayani ya gabata mu'mini idan ya karɓa waɗannan tambayoyi da mala'iku suke masa a cikin kabari farko za a fada da kabarinsa dama da hauni a wata riwaya za a fada da kabarinsa kamu 70-70 a wata riwaya iya inda ganin mutum yake hangowa iya fadin kabarin da tsawonsa kuma za a buɗa masa dausayi daga cikin dausayi na aljanna ya ci gaba da shakar kanshi da ni'ima har zuwa kiyama kyakkyawan aikinsa da ya aikata a rayuwarsa ta duniya za a suranta wannan aiki ya zamanto mutum mai kyakkyawar fuska mai daɗin kanshi ya zauna yana tattaunawa da shi yana ɗebe masa kewa har zuwa yinin alkiyama to duk irin wannan gata da Ubangiji ta'ala yake ma bawa mu'mini in akwai bashi a kansa to akan dakatar da shi ba a kai shi wannan matsayi sai an biya bashi iya bashin da yake kai shi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci domin ya tsawatar da mu'minai game da hadarin bashi idan an kawo gawa an shimfiɗe masa domin yayi mata sallah manzon Allah farko sai yayi tambaya shin gawar nan akwai bashi a kanta idan an ce eh akwai bashi a kansa manzon Allah sai ya ce ya bar abin da zai iya biya masa bashin idan aka ce ya bar abin da zai iya biyan bashin da yake kansa manzon Allah sai ya wuce gaba yayi sallah in ya so ku je ku biya bashi idan ku aka ce masa gawar nan akwai bashi a kanta sai ya tambaya shin ya bar abin da zai iya biyan masa bashin idan aka ce a'a bai bari ba manzon Allah sai ya jada baya sai ya ce sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah ni bazan masa ba har wata rana aka kawo wata gawa aka aje domin yayi mata sallah. Bazan Allah ya tambaya akwai bashi akan wannan mamaci, aka ce kwarai. Bazan Allah ya ja da baya ya ce kuma dan uwanku sallah. Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, sai ya ce ya manzon Allah, wuce kai masa sallah, na dau nauyin biya masa bashi. A lokacin da manzon Allah ya wuce gaba ya masa sallah, bayan wani dan lokaci manzon Allah ya hadu da Abu Qatada ya ce ka biya masa bashin? Abu Qatada ya ce a. Sannan ya sake haduwa da shi bayan wani lokaci, manzon Allah ya ce ka biya masa? Ya ce eh, na biya masa. Manzon Allah ya ce yanzu ya samu wurin kwanci. To dan haka mamaci ana bukatar a gaggauta wato biya masa bashi, kuma duk iya abinda mutum ya bari na dukiya ko ya kai miliyar dubu, to ba maganar gado sai an biya masa bashin da yake kansa, koda wannan miliyar dubu gaba ɗayan ta zaka tafi a bashi, koda gidan shi na shiga dole a sayar da wannan gida a biya masa bashi, sai an sauke masa nauyin bashin da yake kansa, sannan daga baya za a yi maganar gado. Kuma kafin a yi maganar gado ma sai an yi maganar wasiya, kamar yadda bayani ya gabata. Sannan shine sai ya ce wal mubadarati ila tajhizihi, da gaggawa zuwa tattala mamaci. Idan mutum Allah ya masa rasuwa ba a bukatar latti, da zaran an tabbata rai ya fita, to kawai iya abinda za a yi sai a shiga tattala shi. Waɗanda za su yi rami su je su yi, waɗanda za su yi masa wanka su yi masa wanka, wanda zai je ya soli kafani, wanda zai je ya soli itace, duka a karkasa aikin, a yi gaggawa a tattala shi a kai shi makomarsa. Kamar yadda bayani ya gabata, dalilin da ke nuna cewa mamaci ba a buƙatar a yi latti a wajen tattala shi, shi ne hadisin da ya gabata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa asri'u bil janaza, manzon Allah ya ce ku yi gaggawa game da tattala gawa ku kai ta makomarta. Manzon Allah ya ce wannan gawa in ta kasance nagartacciya ce, qalat qaddimuni qaddimuni, gawar da kanta za ta ringa faɗa ta ringa cewa ku gabatar da ni, ku gabatar da ni, ma'ana ku yi maza ku kai ni makomata. Manzon Allah ya ce wa in kana ta ghayra salihati, idan ku gawar ba ta kurai ba ce, gawa ce ta mutumin banza wanda yake malalaci, qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biha, gawar na faɗa tana cewa kai can hallakarta, kai can tabewarta, ina za ku tafi da ni? Manzon Allah ya ce yasma'u sautaha kullu shay'in, dukkan komai da ka sani, wato da dabba da aljan da kwari da komai da ka sani yana jin wannan maganar ta gawa. Manzon Allah ya ce illal insan, sai dan adam, walau sami'a al-insan la sa'in, manzon Allah ya ce inda Allah zai kaddara dan adam ya ji maganar da gawa take, to ba zai kai labari take yanki zai fadi ya mutu, saboda ya ji abun tsoro, abun furgici wanda ya wuce tunaninsa. Dan haka shine malam yace wal mubadarati ila tajhizihi, da gaggawa zuwa tattala mamaci domin kai shi makomarsa, illa an yamuta faja'atan, malam yace sai dai in ya mutu kai tsaye, irin mutuwa ta kai tsaye haka, to wannan ba a buƙatar ai gaggawa a kai abun ne mutum. Malam yace fa yutraka hatta yutayaqqana mautuhu, sai ai hakuri a kyale shi har a kai lokacin da za a sakankance a tabbatar da cewa ya mutu, domin so da yawa sai dai a can su karasa, domin akwai doguwar suma wanda mutum zai yi kwana da kwanuka baya mutu. To irin wannan ganewa cewa mutum ya mutu irin mutuwa ta kai tsaye, sai ta hanyar na'ura irin cigaba da aka samu a yau na likita, zai iya sanya na'ura ya auna rai ya fita ko kuma akwai sauran shi. To don haka in mutuwa ce ta kai tsaye, wannan ba maganar a yi gaggawa a tattala mutum, sai a yi haƙuri har a kai gwargwadon lokacin da za a tabbatar da cewa rai ya fita. To shi ne malam ya zo mana da hadisai guda biyu a ƙarƙashin baban hadisi na farko, wanda bayani ya gabata a kan shi cewa nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini, ran mu'mini abin ratayewa ce a sababin bashin da ke kansa, ma'ana duk matsayin da ya cancanta a kai shi na daraja da karamci, to ba za a kai shi ba hatta yuqda anhu, sai an biya iya bashin da yake kansa. Hadisi ne ingantacce. Sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Husayn ibn Wahwa, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa lalle Talha ibn al-Bara, Allah ya kara masa yadda, ya kwanta rashin lafiya, fa atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, maza Allah sallallahu alaihi wasallama yaje ya gaishe da shi fa qala sai maza Allah yace inni la uraqal hata illa qad hadatha fihi almaut maza Allah yace ni bana zatan dalha face alamun mutuwa sun sauka da shi domin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ai iyarin jayin zatan sa dalha dai ba zai tashi ba saboda ya ga alamun mutuwa sun sauka da shi maza Allah yace fa azinuni bihi wa ajilu bihi in har Allah ya masa rasuwa maza Allah yace ku sanar da ni kuma ku gaggauta jana'izar shi maza Allah yace kar ku yi latti sai yace fa innahu la yanbaghi li jifati muslim an tuhuba baina dhahrani ahli domin baya dacewa ga gawar mumini gawar musulmi a tsare ta tsakankanin iyalinsa to menene za a yi da gawar za a aje ta a bata lokaci don haka da zaran mutum ya mutu a yi kokari a tattala shi a kai shi abin ne shi tare da cewa shi wannan hadisi bai inganta ba an gane ko amma lafazin wa ajilu bihi ku gaggauta da shi wancan hadisi da ya gabata na asri bil janaza to ya dauki wannan ma'ana domin shi hadisin wannan hadisi ne da'ifi domin a cikin sanadinsa akwai wani marwayaci shine Uzra ibn Sa'id al-Ansari da shi da mahaifinsa wanda ya rawaito hadisin daga gunsa gaba ɗayan su mashhulan ne ba a san su ba idan ku a cikin sanadin hadisi aka samu marwayaci wanda yake majhul an gane ku shine ake kira akwai majhulul ayn akwai majhulul hal to idan aka samu marwayaci wanda yake majhulul hal wanda aka jahilci halinsa wanda babu wani yabo da wani malami daga cikin malaman hadisi da yayi a kansa kuma babu wani da ya fallasa shi to wannan majhulul hali wannan hadisi matsayin sa hadisi ne da'ifi don haka dai a takeice wannan hadisi bai inganta ba zamu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul maw'izati inda al-qabr عن علي رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في بكيء الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال إئملوا فكل ميسر لما خلق له وذكر تمام الحديث متفق عليه Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin galgadi wato a wurin kabari ma'ana lokacin da za abin nema mace to ana buƙatar wani daga cikin jama'a ya dan yi takaitaccen wa'azi wanda yake mai kama zukata wanda zai dawo da hankulan jama'a zuwa tunanin makomarsu lahira domin aka ce galgadi wato shine a yi ƙoƙarin jan hankalin mutum a gabatar masa da kalmomi waɗanda suka ƙunshi kwaɗaitarwa ko kuma kalmomin da suka ƙunshi wato tsawatarwa to shine anan amma fiyayyen wa'azi wanda babu wani wa'azi sama da shi wato shine alqur'ani domin duk wanda bai wa'azta da alqur'ani to babu abin da zai wa'azta da shi kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atukum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil alamin dan haka alqur'ani wa'azi ne wanda yake mai girma mutuwa ita ma wa'azi ce don haka ake buƙatar wato wani daga cikin jama'a ta musulmi ya ribanci wannan dama in an zo jana'iza yayi kokari ya galgadi jama'a ya ja hankalinsu kamar yanda anan malam ya zo mana da hadisin aliyu Allah ikara masa yadda ke faɗa cewa kunna fi jinazatin fi baqi'il gharqad yace mun kasance wato game da wata jana'iza a baqi'il garqad. Baqi'ul garqad makabarta ce ta mutanen Madina, an danganta ta zuwa wannan itaciya da ake kiranta al-garqad, saboda itaciyar tana da yawa. Idan aka ce al-garqad wata babbar itaciya ce wadda take da kaya, tana kama da gawo amma ba gawo bane, yana kama da gawo. Kuma ita wannan itaciya wadda ake kiranta al-garqad, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a wani hadisi ingantacce, tana daga cikin itacen Yahudawa, wanda Yahudawa suke dasa wannan itaciya a yau, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, manzon Allah yake cewa la taqumu sa'atu hatta yuqatila almuslimuna alyahuda fayaqtuluhum. Maza Allah ya ce alkiyama ba za ta tabbata ba, wato sai musulmi sun yaƙi Yahudawa kuma sun fatattake su sun gama da su. Maza Allah ya ce hatta yaktabi alyahudiyu wara alhajari aw alshajar fa yaqulu alhajaru aw alshajar ya muslim ta'al hadha aduwwullahi wara'i faqtulhu. Maza Allah ya ce innal garqad fa innaha min shajaratil yahud. Maza Allah ya ce sai an kai ba yahude na labewa bayan itaciya ko bayan dutse, wannan dutse ko itaciya sai ya ce ya kai musulmi zo ga makiyin Allah baya na zo ka gama da shi. Maza Allah ya ce sai dai itaciyar garqad ita kadai ce ba za ta fada ba idan ba yahude ya labe a bayanta. Maza Allah ya ce domin tana daga cikin itacen Yahudawa. To dan haka sun tabbata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gaskiya ne, kawai iya hasada da girman kai ya hana su yi imani da shi. Dan haka a yau babu itaciyar da Yahudawa suke dasawa sama da wannan itaciya ta garqad a kasashen su a yankin su, domin sun tabbata abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne kuma mai kasancewa. To ita wannan baqi'a makabarta ce ta mutanen Madina, ake kiranta baqi'ul garqad, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana cikin dare ya tashi ya ji ya musu addu'a. Manzon Allah yake cewa Allahumma gafir li ahli baqi'il garqad, Allahumma gafir li ahli baqi'il garqad, Allahumma gafir li ahli baqi'il garqad. Sai da manzon Allah ya maimaita su. Malamai suka ce ita wannan addu'a, wasu suka ce ta keɓanta ga waɗanda suke binne a wannan lokaci, wasu malamai suka ce a'a, duk wanda aka binne a wannan makabarta to wannan addu'a ta manzon Allah ta hada da shi har zuwa kiyama, cewa ya Allah ka gafarta ma ma'abuta wannan makabarta. Dan haka kafiri ko munafiki baya mutuwa a Madina. Manzon Allah ya faɗa a hadisi ingantacce yake cewa duk wanda yake da iko daga cikin ku ya mutu a birnin Madina, manzon Allah ya ce je ya mutu, domin babu wanda zai mutu a birnin Madina, manzon Allah ya ce face sai na kasance mai ceton shi a ranar kiyama, sai na kasance mai ceton shi a ranar kiyama. Dan haka zaka ga wanda ake famar ayi wayo ayi dubara a dauke shi a kai shi can, sai ya samu lafiya sai an dawo da shi Ingila ko abin da ya kama da haka in ya so sai. To dan haka kasancewar ba yanda za a yi kama Allah wani, duk ta'asar da zaka yi to ba yanda za a yi kama Allah wani, iya abin da zaka yi tun farko ka dau mataki na cikawa da imani. To shine anan wato sai Aliyu yake faɗa yake cewa fa atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qa'ada, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai iso gare mu fa qa'ada, manzon Allah sai ya tsugunna, wa qa'adna haulahu yace sai muka tsugunna a gefin sa, wa ma'ahu mikhsara wato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata ir kukara. Idan aka ce mikhsara ita ce sanda wadda ake dogarawa kuma wadda take da lankwasa, an gane ko, ita ce a Hausa ake kiranta kenan kukara. Shine yace wa ma'ahu mikhsara wato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wata ir kukara, fanakasa manzon Allah ya sunkuya kansa, wa ja'ala yankutu bi mikhsaratihi manzon Allah ya ringa tsatsaga wannan sanda akan kasa, manzon Allah yake tsatsaga ta, ya daga kansa ya sadda kansa, kace manzon Allah yana cike da bakin ciki, ma'ana ran shi a bace, yana cikin damuwa. Thumma qala, sannan sai manzon Allah ya ce, ma minkum min ahadin, ku san da cewa babu dide da mutum ɗaya daga cikin ku, illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal janna, face tuntuna an rubuta mazaunin sa na wuta idan dan wuta ne, wa maq'aduhu minal janna, kuma an rubuta mazaunin sa na aljanna idan aljanna ne, tuntuna Allah ya rubuta kafin Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakankanin su da shekara 50,000 tuni Ubangiji Ta'ala ya gama komai. Kamar yanda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa, qaddarallahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'ala al-ma. Maza Allah ya ce, tuntuna Allah ya kaddara duk iya abin da yake nihin kaddara ma bayansa kafin ya halicci sammai bakwai da kassai bakwai da abin da ke tsakankanin su da shekara 50,000 a lokacin nan al'arshin sa yana kan ruwa. Tuna Allah ya gama komai, domin ya tabbata a cikin hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam, maza Allah yake cewa farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba daya shine alqalamin qudra. Da Allah ya halicci wannan alqalami sai Allah ya ce masa, uktub, in rubutu ya kai alqalami. Alqalami sai ya ce, ya Ubangiji na, me zan rubuta? Ubangiji Ta'ala ya ce masa, uktub kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama, rubuta duk abin da zai kasance har zuwa kiyama. A lokacin nan take yanki alqalami ya gudana yake rubutu yake rubutu, sai da ya rubuce duk abin da zai wakana tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta. To dan haka kowa da ka sani kafin Allah ya halicce shi da shekara 50,000 tuna Allah ya kaddara, in dan aljanna ne Allah ya gama, in dan wuta ne tuntuna Allah ya kaddara. Don haka shine anan manzon Allah ya ce, ma minkum min ahadin, babu dide da ɗaya daga cikin ku, illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar, face tuntuni an rubuta mazaunin sa na wuta, kenan sai ka kaddara cewa in kana min ahadin nar, in har dan wutan ne. Wa maq'aduhu min aljanna, kuma tuntuni an rubuta mazaunin sa na aljanna, kenan in kana min ahadil janna, in har dan aljanna ne tuni shi ma an rubuta. Domin ita duniya dama Allah ya kasa bayi kashi biyu, yan aljanna da yan wuta, kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, idan kiyama ta yi wasu jama'ar na gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikin su, wa fariqun fis sa'ir, wasu jama'ar kuma suna cikin wuta, Allah ya kare mu. Kamar yanda yake, huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, Ubangijin ku shine ya halice ku, ya samar da ku daga babu, kuma ya kasa ku kashi biyu, daga cikin ku akwai wanda yake mai kafirce masa, kuma daga cikin ku akwai wanda yake mai imani da shi. A lokacin nan sahabbai sai suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce masa, afala natakilu ala kitabina, suka ce, ya Rasulullahi, tunda haka ne shin yanzu ba za mu dogara ba akan littafin mu, abinda Allah ya riga ya rubuta, kawai mu meke kafa mu dora ɗaya kan ɗaya mu daina aiki, tunda an riga an gama komai, in dan wuta ne tuntuna an rubuta, in dan aljanna ne tuna an rubuta. Suka ce, afala natakilu ala kitabina, yanzu ba za mu dogara ba akan abinda Allah ya rubuta ya kaddara, kawai shikenan mu daina aiki, in dai dan aljanna ne karshe mu ko masa aljanna, in dan wuta ne duk abinda zai yi karshen shi dai wuta. Fa qala manzo Allah ya ce, a i'malu, manzo Allah ya ce ku ci gaba da aiki, kowa ya zage yayi aiki, fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu, manzo Allah ya ce kowa da ka sani da dan wuta da dan aljanna, to abun horewa ne ga abin da aka halicce shi saboda shi, in dan aljanna ne to Allah zai hore shi ya saita shi akan aikin da ba zai taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama. Don haka idan ka samu kanka akan hanya ta kwarai, kana kwadayin ayyuka na alkhairi, zuciyarka tana yalwa akan ayyuka na alkhairi, to ka ƙara zage damtse, kuma kai godiya ga Ubangijinka, kuma kai ta addu'a Allah ya tabbatar da kai akan wannan hanya har zuwa mutuwarka. Idan ka samu kanka akan hanya ta banza, banda ayyukan sako, babu abinda zuciyarka take rayawa, duk wasu ayyuka na alkhairi zuciyarka tana ki tana kyama, to kai gaggawa ka dawo hanya, ka tubu zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, kai fatan Allah ya dora ka akan hanya ta gurin. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan da yace i'malu, ku ci gaba da aiki, ma'ana ku zage ku yi aiki, saboda ita aljanna da Allah ya halicce ta, to Allah ya halicci aikin da shine sababin shiga aljanna, shine ayyuka na gurin. Ita ma wuta da Allah ya halicce ta, to Allah ya halicci aikin da shine sababin abin da yake kai mutum wuta, shine lalaci. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, yake cewa fa wallahi allazi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljannati fa yadkhuluha. Zan Allah ya ce, rantsuwa nake da Ubangijin da babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi. Zan Allah ya ce, lalle ɗayan ku zai ringa aiki, aiki na ƴan aljanna, sai an kai iya abin da ya rage tsakanin shi da aljanna, wato shi ne kamu guda, zira'i guda haka. Zan Allah ya ce, sai ya aikata aiki na ƴan wuta, kuma sai ya shiga wuta. Wani ya zubi lafi. Ya ce, kuma lalle ɗayan ku zai ringa aiki, aiki irin na ƴan wuta, sai iya abin da ya rage masa da wuta kamu daya, a ƙarshe sai ya aikata aiki na ƴan aljanna, kuma ya shiga aljanna. To wannan kasancewar yana nuna mana duk wanda Allah ya kaddara cewa dan wuta ne, to ban makawa a ƙarshen rayuwar shi sai ya aikata aikin da zai shigar da shi wuta. Wanda Allah ya kaddara dan aljanna ne, duk lalacin da zai yi a ƙarshe sai ya gyara aikin sa, ya aikata aikin da zai zame masa sababin shiga aljanna. Amma alƙawari Allah ya yi, duk wanda ya kama hanya ta ƙwarai, to Allah ya yi alƙawarin zai tabbatar da shi akan wannan hanya. Kamar yanda ya ce, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al-muhsinin, waɗanda suka yi ƙoƙari game da yi mana da'a, Ubangiji ta'ala ya ce, lanahdiyannahum subulana, mun yi alƙawarin shiryar da su da seta su akan tafarkinmu. Sai ya ce, wa inna Allaha lama al-muhsinin, lalle Ubangiji ta'ala yana tare da masu kyautatawa da kulassa da ba su ƙarfin gwiwa da ba su taimako da nasara. Dan haka dai a takaice shine anan manzo Allah ya ce, i'malu, ku dai ci gaba da aiki, domin aljanna ba a shigarta sai da aikin da ya dace da ita. Haka ita ma wuta ba a shigarta sai da sabab, a sababin aikata aikin da ya dace da ita. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya ce, man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al'akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ash-shahid ta'ay wa man arada al'akhirata, duk wanda yake nihin gida na ƙarshe ita ce aljanna, wasa'alaha sa'ayaha, yayi aiki irin aikinta wanda ya dace da ita, wa huwa mu'min, halin yana mai imani da Ubangiji subhanahu wata'ala, yana mai imani da manzanninsa, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, waɗannan su ne ayyukansu suka zamanto abun godiya, abun karɓa a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Dan haka aljanna tana da sababi, sababin abin da ke shigar da bawa aljanna shine hada tsakanin abubuwa biyu, al-imanu wal amalu salih, imani da aiki na ƙwarai. Don haka Ubangiji ta'ala yake faɗa, innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anhar yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'ma thawab wa hasnat murtafaqa. Da fadarsa, innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Haka yace, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula jannatu adni jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Da haka shine anan manzo Allah yace, i'malu, ku dai ci gaba da aiki, kenan ku zage akan ayyuka na ibada, fa kullu muyassarun lima khuliqa la fa zan Allah yace kowanne da kuka sani da dan wuta da da dan aljanna abun horewa ne abun setawa ne ga abin da aka halice shi saboda shi in dan aljanna ne to Allah zai hore shi akan hanyar raba za ta taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama ubangiji ta'ala zai kimsa masa san ayyuka na kurai da kyamar ayyuka waɗanda suke na banza zaka ga ba dare ba rana kawai shi ayyuka na alkhairi yasa gaba kuma Allah zai cika masa rayuwar shi akan wannan aiki matukar yana ci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa musu haka sai ya karanto ayar da ke cikin suratul layl ubangiji ta'ala ke cewa fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra ubangiji ta'ala ke cewa fa amma man a'ta sani dai wanda ya bayar da haƙƙin Allah ga waɗanda suka cancanta a basu wattaqa ya tsare dokokin ubangijinsa wa saddaqa bil husna ya gaskata da kalimar da ta kai matuƙa a wajen kyawu ita ce kalima ta la ilaha illallah ubangiji ta'ala ya ce fa sanu yassiruhu lil yusra da sanu za mu hore shi ga hanya wadda take mafi sauki ita ce hanyar da ba za ta taka burki da shi face aljanna gobe kiyama duk wasu ayyuka na alkhairi Allah zai sanya musu sansu da kaunarsu duk wasu ayyuka na sharri da mugunta ubangiji subhanahu wata'ala zai kimsa masa kinsu da kyamarsu shine yace fa sanu yassiruhu lil yusra mun dau alƙawarin hore shi ga hanya wadda take mafi sauki wadda za ta kai shi aljanna sai yace wa amma man bakhila sani dai duk wanda yayi rowa da abinda Allah ya azurta shi na dukiya yake fitar da haƙƙin Allah wastagna yaga cewa shi ya wadatu a karan kansa baya buƙatar komai a wajen kowa ubangiji ta'ala yace wa kazzaba bil husna bugo da ƙari ya ƙaryatar da mafi kyawu ita ce kalima ta la ilaha illallah ubangiji ta'ala yace fa sanu yassiruhu lil usra da sanu za mu hore shi mu seta shi ga hanya mafi tsanani wanda ba za ta taka burki da shi face wuta a gobe kiyama to dan haka a takaice wannan hadisi da malam yazo da shi yana nuna mana wato yin wa'azi a lokacin da za a binne mamaci dan haka wannan ba bayan an gama binne mamaci bane ba fa lokacin ana rami kafin a binne mamaci kamar yanda yake cikin hadisi na Al-Bara' ibn Azib hadisi ne ingantacce hadisi ne mai tsawo to shine Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa kamar yanda yake cikin wato ahkamul jana'iz wato yayi wato wata mas'ala ta musamman shine yake cewa wa yajuzul julusu indahu athna ad-dafn yake cewa zama a gun kabari a tsake tsakin binne mamaci lokacin da ake rami kafin a gama malam yake cewa yana halatta a zauna bi kasli tazkiril hadirin bil mauti wa ma ba'dahu amma fa da nihin wato galgadin waɗanda suka halarci wannan jana'iza a tunatar da su mutuwa da abin da ke bayan mutuwa yana halatta kenan a zauna to amma shi ma zaman matukar ba za a cutar da mamata ba in har ya kasance zaman za a zauna akan kabari ne to baya halatta a zauna sai dai a tsaya amma in akwai filin da za a dan zauna ma'ana a samu wani ya dan galgadi mutane ya sha hankalinsu to yana halatta a zauna domin tunatar da mutane saboda zama akan kabari haramu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cewa la tajlisu alal quburi wala tusallu ilaiha aw kama qala manzon Allah yace kar ku zauna akan kabura kuma kar ku sanya kabari gaba ku salla a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ɗayan ku da zai zauna akan garushin wuta wannan garushi na wuta ya kona tufafinsa ya iske gangan jikinsa ya kone fatar manzon Allah yace shi yafi alkhairi da mutum ya zauna akan kabari dan haka dan adam yana da alhurma yana raye ko yana mace yanda mutum yana raye ba za ka zo ka taka shi ko ka hau kan shi ka zauna to ko yana mace baya halatta ka zauna akan kabarinsa an gane ko mun yi bayani a baya ɗaya daga cikin dalilan da yake nuna haramcin kenan tafiya a cikin makabarta da takalma in dai ba da larura ba saboda kaburra ne zaka ringa taka manzo Allah ya ga wani yana ketar kaburra yana taka yana tafiya tsakanin kaburra da takalma manzo Allah yace ya sahibas sintiyate aliki sintiyate manzo Allah yace kai me wancin takalma manzo Allah yace masa fitar da takalmanka wannan dalili ne tabbatacce wanda yake nuna haramcin tafiya a cikin makabarta da takalma mutum ya ringa shiga tsakanin kaburra yana tattakawa da takalma sai inda larura tsananin zafi na rana ko tsananin sanyi ko kuma abin da yake kama da haka kaya in har mutum ba zai iya kaucewa ba to anan yana halatta mutum ya shiga da takalman sa amma matukar babu wannan larura haramun ne mutum ya shiga makabarta da takalma to shine anan wato shine malam yayi kenan wannan mas'ala ta 108 yace zama a gun kabari tsake tsakin binne mamaci yace wannan yana halatta amma da nihin galgadin waɗanda suka halarci jana'iza a tunatar da su mutuwa da abin da ke bayanta domin hadisin Al-Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda ke fada cewa kharajina ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato jana'izar wani mutum daga cikin mutanen Madina fanta haina ila al-qabr wato muka isa zuwa wato ita makabartar kabarin da aka gina yace walamma yulhad yayin da ba a shigar da shi cikin kabarin ma'ana ana cikin gina kabarin fa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mustaqbil al-qibla wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna yana mai fuskantar al-qibla wajalasna hawlahu al-bara yace sai muka zauna a gefin sa kuma wannan wa'azi da ake yi a makabarta mu gane sunna game da yin wannan wa'azi shine a tsugunna a zauna a yi shi a tsaye wannan sabanin sunna ne bid'a ne ba kamar kuluba bace da limami zai hau kan minbari yana yi a in dai za a yi wannan wa'azi a makabarta lokacin da ake tsake tsakin binne mamaci ana gina rami kafin a gama an gane ko lokacin ana shigar da mamacin a cikin kabari to iya abinda za a yi zama za a yi in za a yi wannan wa'azi ba a tsaye ba ake yin shi tunda a nan da manzon Allah ya zauna suka zauna an gane ku sabani ga sauran wa'azi kamar kuduba da sauransu wannan su a tsaye ake yin su yin su a tsaye shine sunna amma shi wannan zaman shine sunna domin manzon Allah ya zauna kuma ya saba da sauran wa'azi wanda za a rinda daga murya ana kugi a shi a cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da jan hankalin mutane ake yin shi ba kugi ba ke in ma a daga murya sai dai domin sauti ya kaima waɗanda suke na nesa amma ba wa'azi bane ba na tarazi shi da haka yace wa jalasna hawlahu sai yace wa ka'anna ala ru'usina qayr yace wallahi kace tsuntsu ne akan mu yanda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke dawo da hankulansu zuwa abinda zai faɗa musu su samu nutsuwa saboda duk mutumin da tsuntsu ya hau kansa to zai yi concentrate ya samu nutsuwa domin ya tabbata idan ya motsa wannan tsuntsu tashi zai to irin nutsuwar da suke a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yace ka anna ala ru'usina qayr yace wallahi kace tsuntsu ne akan wa fi yadihi udun yankutu fil ard a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani icci wani kara manzon Allah yana tsantsaga kasa da shi fa ja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ard manzon Allah ya hadu ya daga kan dibin sa sama sannan kuma ya sadda wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfidu manzon Allah ya daga dibin sa sannan ya sadda fa qala sai manzon Allah yace ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi Allah ya kare ku game da azaba ta kabari marratayn aw thalatha sai da manzo Allah ya maimaita su ku nemi tsari da ubangiji ta'ala game da azabar kabari ma'ana ku nemi Allah ya kare ku game da azaba ta kabari sai da manzo Allah ya faɗa su sannan sai ya faɗa sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr sai da manzo Allah ya maimaita su sannan sai ya ci gaba da wa'azi yake cewa lalle mumini idan ya kasance a lokacin barin duniya lokacin da yake gabatar lahira mala'iku masu farar fuska sukan sauka daga sama ka ce huskokin su kamar rana yake a haske, tare da su akwai likafani daga cikin likafani na aljanna da turare daga cikin turare na aljanna, za su zo su zauna a gun wannan bawa wanda yake cikin yanayi na fitar rai iya ganinsa, suna nan a zauna waɗannan mala'iku, sannan mala'ikan mutuwa ya zo domin karɓar rai. Hadisi ne wanda yake mai tsawon gaske, hadisin Al-Bara ibn Azib. A takaice, wannan hadisi me yake nuna mana? Cewa na halatta kenan a zauna domin yin wa'azi a tsake tsakin binne mamaci. To dan haka wasu sukan kafa hujja wai da wannan hadisi akan wato zama wato wai in za a yi mamaci addu'a, wannan sabanin sunna ne kamar yadda za mu iske a babi na gaba. Bayan gama binne mamaci, in za a yi masa addu'a, wannan addu'a yin ta a tsaye shi ne sunna, tsugunnawa domin yin wannan addu'a sabanin sunna ne. An gane ku? Don haka a wannan hadisi babu dalilin da yake nuna zama in za a ma mamaci addu'a bayan binne shi. Wannan zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi ana ramin ne kafin a gama, kuma zaman da manzon Allah yayi ya zauna ne da nihin yin wa'azi, don haka yin wannan wa'azi a zaune sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato a irin wannan lokaci. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana a kullum mutum ya kama sababi, komai da Allah ya halicce shi ya sanya masa sababi. Aljanna da Allah ya halicce ta ya tanada ta gida ne na ni'ima ga waɗanda suka yi da'a ga Allah, suka yi da'a ga manzansa. Kenan sababin shiga aljanna shine da'a ga Allah, da'a ga manzansa. Duk mutumin da ya kama hanya ta kwarai, ya zage damtse tsakanin shi da Allah, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tabbatar da shi akan wannan tafarki, kuma ba zai taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama. Don haka in mutum ya samu kanshi a irin waɗannan hanyoyi waɗanda ba su dace ba, to yayi gaggawa ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka a nan ya ce da suka ce, ya Rasulullahi, a fala nattakilu ala kitabina, shin yanzu ba za mu dogara ba akan littafinmu? To mun ji ku dogara akan littafin, wane ne ya leƙa littafin ya ga cewa shi dan aljanna ne ko dan wuta ne? Abu ne wanda yake na gaibu, ba wanda ya san shi dan aljanna ne ko dan wuta ne. Sanin wane dan aljanna ne na taƙaita ta hanyar wahayi, wahayi ku manzanni Allah yake ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne wanda Allah yake turo masa sakon ka fada ma wane cewa dan aljanna ne, manzon Allah kuma ya isar da sakon a madadin Ubangijinsa. Amma duk wanda ya ce maka yau shi dan aljanna ne ko wane dan aljanna ne, sai ka ce mishi ba ni dalili. Idan babu wani dalili, ce masa babu makaryaci sama da kai, saboda aljanna kai kuce, ba wanda ya san dan aljanna banda Allah. An gane ku? Ko da mutum ya mutu yana sujada, misali yana cikin sallah, yana azumi, yana, sai dai mu ce muna kyautata zakan dacewa da gidan aljanna, saboda ya samu kyakkyawan karshe. Amma ba maganar mu yanke shakka mu cewa na dan aljanna. Don haka wanda Allah ya musu garanti kin aljanna tun suna raye, Allah ya yi wahayi ga manzansa, manzansa ya isar musu da sakon cewa in aljanna. To don haka sanin dan aljanna sai Allah, sai kuma manzanni Allah yana sanar da su, amma ta hanyar wahayi na cewa wani dan aljanna. Don haka kenan sani na cewa ka dogara akan littafin, to babu baka da dalilin ina ka leƙa littafin kaga cewa kai dan aljanna ne ko dan wuta ne. Kenan kawai ka kama hanya, ka kama sabon, in dai aljanna kake so, to Allah ya hure hanya ta aljanna. Ayyuka na alkhairi ya zamanto su ka sa gaba, duk wasu ayyuka da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ka nisance su, ka kyamace su. To Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya bi tafarkinsa, to zai tabbatar da shi akan haka. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Fatan mu shine Allah ya tabbatar da dugadugan mu akan tafarki na gaskiya, ya mana kyakkyawan karshe. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.